en ce qui concerne le braconnage qui a eu lieu, les coupables.
Dakar toy qalin tegmir gasta sanga stiyo ga daga dagwa agalaka wonta teganin nabazondo arwa twagasa na shariqa inkar ci qalal maqsuuday mos fe last sana mun kana mosa ni muzaran in gora sos malle reserve dakar sana dawd sna tumro na watay algaya mira egga zo digana gala kun xarini daga wina betuta ya mosa arata isi na flen masa takatim tangasa agalaka iman na sanda ay bazan inagmar wini mun sanda bazan tanewane daga in koza tumran tazan kat iglazni arce wasar da wancin da sakta anta sanga sagalaka in cine gana fo suntin noi ta san da gasa at san da mako shorgaz e da gwa filad danet agala kun da shigal nin de in cine stama la sen ki da gidi so ont francis agent communautaire a tiktabo ng noi filad gin shigala wun qalini da lin da gwa e gis awala na gala kuina inagmar wannan hanni daga wina wurewen temsi mototan da awaran tafan chukuba mai da zigiya zincini astadan kani wa xawini bazantando
jimara wancin tuno biznin di amiwa ya tigina tukuminka
oui la façon dont
ça amma ko stoknan isa wa xawun san daga gantana gala kuinin ke soka san gala kuini izdana shagal nasan in ken san gala ka grounding eshi chimmas na dagar to aqal nasan raf insanin ke winu margitan de daga dagwa
information
marde de furinki narcina din cin tikkalam felinki mayoles
bientôt nous allons recevoir
daga dumara wina qasa annagrote dilti ta sana do tuma qurna al hukum ta sant ga dakhka do tumruen medde won ci muntaka wona tafin gora san shtawnu forest chetan won san addishi cin saxata an medde won la daga dagwa illa na tumota teni nanin cin san grawta na agala kuina qasa digruen e shi cin masnata dagarta wa qalan ci magna wen cin ne baza ni nigmar ta ada to gu daga kal won zindir arwana graw mara moto ta won san atin tigru tano tinten tesker fil edinki inagmar wini fil last sana moto ta wini cina sta gush shagal inagmar an cina jaja gala ne dinki na sana masarge fil moto ta wini warge aratrisan aymos fil last moto fa mota dagar to aqlan edinki inagmar wini tatbala tanzan dar antar dan ta fu med da wiya don sana gani san dagar ta wa aqlan tigmar ne wadan smos me da sige sagala fil last mo kusn sana magala kin ki wini cina sani daga wannan hani
wa parce que eux connaissent là où se trouve la faune.